jama'a masu sauraron jaridar Murya Amurka barkamu da kasancewa da kuwa cikin shirin da dan gari sunana Abdulrahman Kabirjani da zan jagoranci shirin to yau a cikin shirin muna garin Tsagen na karamar hukumar Mani kuma muna tare da Buhari Usman wanda shine mai garin wannan gari na Tsagen domin jin suwa ne suka kafa wannan gari na Tsagen mai garin Tsagen ya shahara da shi
wannan gari na Tsagen gari ne mai tarihi sosai kuma gari ne na Fulani da malamai Fulani ne suka taso daga garin Yola wadanda cikin Fulani nan akwai Idris akwai Abubakar akwai kuma Ibrahim malamai ne kuma makiyaya suna kiwo suna tafiya suna aje zango idan suka je wuri sun biyo ta cikin garin Gombe a garin Gombe ne shi Idris da Abubakar Allah ya musu su a garin Gombe sai shi Ibrahim wanda shi da ne gare su shi ya wuto ya taho yazo har a jihar Katsina yazo ya tsaya a Ingawa a lokacin da ina magana shekaru ne da dama baya da suka wuce da ya tsaya a Ingawa akwai wajen da ake ce ma fadamar Dallaje a nan ne zango daga nan kuma ya wuto yazo Tsagen amma sai ya fara zama a Kobra Kobra din a Tsagen take a nan ya fara zama wanda shi wannan Ibrahim shi ne Tsagen na farko a sarauta Tsagen an ba shi wannan sarauta a shekara ta 1804 kenan ya fara wannan sarauta ta mai garin Tsagen a 1804 sannan kuma ya rasu a 1851 yayi shekara 47 yana wannan sarauta ta Tsagen amma daga nan Kobra sai ya matso inda ake ce ma wani akwai wani dutse wanda dutse yana tarihi akwai makaburburan su a wajen sun ce yana kusa da Tsagen sosai da ya matso nan daga baya kuma sai ya matso ya kare ya ida shigowa cikin garin Tsagen ne ya zo ya zauna daga nan kuma bayan ya rasu ya shekara 47 yana wannan sarauta ta Tsagen sai Tsagen Yusuf wanda shine ya gaji wannan kujerar shi ma ya hau wannan kujerar a shekara ta 1851 wanda yayi shekara 27 yana kankara gamuji ya aje wannan sa ya rasu a shekara ta 1848 1878 kenan daga nan Tsagen Yakubu ya amshi wannan sarauta daga shekara ta 1878 zuwa shekara ta 1895 shine yayi shekara 17 yana wannan sarauta daga nan sai Tsagen Abdulkadir shine Tsagen na hudu kenan daga nan kuma sai Jam Abdulaziz ya gaje shi shekara ta 1938 zuwa shekara ta 1945 shi ne ya yi shekara 7 yana sarauta a wannan mulki amma shi Tsagen Abdulaziz ba rasuwa ya yi ba ɗan shi ya gaje shi ne saboda lalurar da yake da ita ta rashin lafiya ta gani so dai ɗan ya yi shekara 7 ne yana wannan sarauta dan shi lokacin yana Tsagen Amadu kenan wato kakanmu lokacin yana yana aiki a nan gidan yari Katsina daga nan aka dauke shi aka zo aka ba shi wannan sarauta shi gaba da wannan sarauta daga shekara ta 1945 kenan zuwa 1999 shi ne shekara 54 yana wannan sarauta daga nan sai mahaifinmu Tsagen Usman ya gaji wannan sarauta daga shekara ta 2000 zuwa shekara ta 2018 wanda shi ya yi shekara 18 yana wannan sarauta amma shi kakanmu ya rasu ne a shekara ta 1999 to amma akwai wakilci da aka bada wanda shi ne aka samu wannan tsakanin na gap na shekara daya aka ba shi wannan sarauta ta biyu a shekara ta 2000 ya yi shekara 18 yana wannan sarauta shi ne Tsagen na 7 kenan sai yanzu ni ne Tsagen na 8 an naɗa ni a shekara ta 2018 daga watan Agusta
Malam Buhari wannan gari na Tsagen me ya shahara da shi
to wannan gari na Tsagen kamar yadda ne maka bayani cewa gari ne na Fulani da malamai wannan gari ya shahara da kiwo da kuma noma mutanen mu har yanzu suna kiwo da noma saboda har yanzu maganar da ake Fulani ne a cikin wannan gari na Tsagen.
Akwai wani abu na tarihi wanda garin na Tsagen yake da shi?
A shi wannan dutsen da ne maka bayani har yanzu akwai kaburburan su waɗannan waɗanda suka rasu akwai kaburburan su har yanzu a wajen shi wannan dutse ana ce mashi dutsen Gandu to har yanzu wannan dutsen yana nan wadanda kaburburan ayyan suna nan a wannan waje inda ake cewa dutsen gandu
a halin da ake ciki yanzu wadanne irin mutane ke rayuwa a wannan gari na Tsajam
a halin da ake ciki yanzu tunda mu a gaskiya a garin Tsajam tunda muka tashi haka ake ta abin nan duka dangi ne Fulani ne din gai kamar yadda suka taho daga Yola a Fulani har yanzu ma Fulani ne dan ko kallon mu akai da an gama sai wasu ma suka mu hadu da mu Fulatanci suke mana to amma mu ko Fulatanci ya riga ya kufce amma dai har yanzu Fulani ne cikin garin Tsajam
wani irin kalubale wannan gari na Tsajam yake fuskanta wanda za ku so mu hukunta su ji domin dauka matakan da ya kamata
alhamdulillah a gaskiya na ji dadi wannan tambaya saboda kamar yadda ne bayani garin Tsajam tsohon gari ne idan aka duba lokacin da aka ma fara sarautar Tsajam ba lokacin da aka fadarin ba shekara ta 1804 kenan idan aka lissafa yanzu za ka cewa shekara 217 kenan wannan gari yana nan kuma ana akwai mutane ana mulki kuma duk wasu abu namura da ya kamata duk ana yi a cikin garin to amma gaskiya muna da karancin samun ci gaba cikin kalubalen da muke fuskanta wanda kuma ya fi ci mana tuwo a ƙwarya magana hanya tun wannan lokaci nake maka magana da lokacin da aka samu ci gaban wurare da dama mu har yanzu Tsajam ba mu da hanya har yanzu muna fuskantar kalubale na gaske kan magana hanya idan ma aka ce lokacin damina ne idan har za a dauko marar lafiya ko irin masu ciki haka a ce ruwa ya zo akwai ƙoramin da idan ruwa ya zo to lallai Tsajam ba ta hituwa ba ta shiga ba ta hita to wannan kalubalen muna ta fama da shi sannan muna da karancin ruwa wanda idan da za mu samu ba mu da nisa da ajiwa za a iya jawo mana ruwa daga ajiwa zuwa cikin garin Tsajam saboda garin yana da idan za a yi bohol to dutse ne kasan garin shi yasa muke samun karancin ruwa sosai to muna roƙo shi ma wannan shi ma kalubale ne wanda muke fuskanta magana hanyar nan dai da maganar ruwan nan su suka fi mana tuwa ƙwarya
to da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin yanzu a madadin Buhari Usman wanda shi ne mai garin Tsajam sai gidan rediyon Murar Amurka a gaman kabir jani ke sallama da ku
to kun ji lokaci ya canza ya rada